Exclusive from abokimusic.com.
Thinking a tiki, wake kula da mahaifiyarki. Cikin rana, cikin ruwa dole fito nemo abincin ci. Without any doubt on your mind, wa zaki ce tura miki kati. Doing it for the love, dan tsananin so love. Baba, kawu, kani, yaya, boyfriend, side guy, giving your future husband.
To wa ake cewa boss a gida, odogu madugu kuma uban gida. Take it to a fresh boy, big boy, fine boy, kuma ta gani tana so. To why yake cewa baby na? Gimbiya yace habibti na. Ba hajiyar ku take kira alhaji, kuma shine ya kai ta haji.
Wake mutunta mace alfahari da ita duk inda yake. Jarumi a waje da ciki mai sasantawa fage rikici. Ga kyawawan halaye, nasuwa baya son garaje. Kuma ko da babu ana tsammanin ya debo, idan yace ya kare ma ana tsammanin ya nemo.
Namiji dan goyo ni ko da zani falle daya. To wadda ta samu namiji tace ta samu dadin duniya. Kuma ko aure bai cika sai sadaki ya biya. Namiji dan albarka
ayo chaza maza ku tosa yawa mata mata ku dinga girmama namiji. Dik ta dai na lura wasu maza su ne suke zubar mana daji. Ke da kike cewa namiji ba dan goyo bane, yaya sunan darin ki? Allah macha ya rajale kawa muna halan nisa'i ya pipi ta namiji.
Kunji takun sojoji muke harka da bindigoki. Kunji takun sojoji ba ma wasa da dokoki. Muje yaki mu koma ba mai wasa da soja. Mu kwato yancin al'umma a kasata mu ne hukuma.
Wahala nema ciyarwa
aikin namiji.
Ya zaki hada kanki wai da namiji. Baki da kudi kira Ramadan basket ajira mota data
oh baby.
Wake kashe ma mace kudin makaranta, wa ake cewa bawan mata? Waye in ya kai mace outing zai sai mata champagne ya shafiyo wata? Mace na inuwa shi yana rana, saboda ita yake fita nema. Amma ran da ba shi da shi kuma sai ta rufe ido ta jefa shi rana.
Aka ce banza ne in mai da kudi, shi yasa yake kan wazale. You just gotta be a man. Dole ya nemo ya kawo, ya ba su cikin ya ci bawo. Dan ta ba ci kuma shi ya jawo. Duniya ai ba karamin namiji.
Ko aurenki za a tambaya gun waye ake zuwa ne kam? Ko kwalliya kike yi dan a gani ayaba? To dan waye kin zama wife? Dan waye murmushinki? Dan waye kina ado? Dan waye gidan ku waye? Oga
namiji ya shiga, I'm the king and you know who the head of the family. Biyan bukata ya zama dole, why I'm out all day and come back so late. So yeah, ya ba aside steady on the grind, hustle 9 to 5 so they can't survive. Kudin tozali gudin chapani, I'm that saurayi. Yup, that's me.
Wake tada ikama, wake aure ya kara, wake kyau kuda ba meko, kuma dan shi ake yin meko. Danwa akai mace, waye sarkin agege? Wake bada sadaki ranan biki, ai anko a cashe.
Duma kike saka kallabi, wake kai ki anguwa, har ya zamo miki garkuwa, kuma ki kira shi driver. Wake kai kiki sha ice cream, kiki pizza, take away the shawarma, kuma kiki kira shi banza. Kash sorry,
wa zai baki kisha, ya baki kici, sai ya baki kudin mota miji. Wa zai shiga cikin jeji ya dawo da nama, ya miki farota miji. Wai wane ne ke biki ko ina da kike zuwa, kafin ki shiga ya bude miki kofa miji. Wai wane ne ke baki motivation, ki giya makawa yanki habiba, I'm going global miji.
You think he's being stingy, you wanting more from your mochi.
Ki fita ki je waje, ki ga kadan daga cikin aikin namiji. Za a kwashe bolan kawo kasuwa kasuwa, kwalabe a taro abinci yake sauka.
Walk na gani shap shap, she fell in love swagun ta gani. Ka san lamarin sarki rawani, zamani manyan harka tsanani. Asalin aiki sai jan namiji, kirki tsaro siri namiji. To jimrewa mara karewa, I'm a friend to the end, never been namiji.
Wa Allah ya ce wa ya aure biyu uku hudu litaskunu ilaiha, daga wa aka halice ki. Wa Allah ya ce ki bi wadadin kina ina cinki.
aiki lafiya sitira
wane ne zai zauna ko mun girman kula nan ya dage sai ya ga bayan ta in zaki bashi shikafa da nama ki tabbata a gefe da kurmiyan ta namiji bai taba cika mace ce za ta maida shi so in an yi aure a daure a zauna dan babu wani gida da ya kai namiji
ba a haifuwan da na gari kuma kin san sai da miji na gari to wane ne zai baki cikin kuma kullun ya baki abincin ci ya dinga baki kudi kuma gida da mota ya saki ciki hawayen ki bai son gani burmushin ki ke son gani
namiji kenan ba da hatsi tauna tsakuwa zakara
namiji kenan
kirmin shadaka mata ke girka tukwane
namiji kenan
competent dependable reliable
namiji kenan
namiji gen namiji
ta san ni ba rikici ina shiga ciki tana bure jiki namiji enemies run kitiki daga jos ekiti an san da kidin namiji ba lefi mun shigo ga ya masu mun zo da balas faji dan gaye dan gari ice prince mai tara maza namiji
exclusive from abokimusic.com